الفات الخاتمي ناصر الحق بلاحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدره مقدار العزم ورضي الله تعالى عن اسعد رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وسته الباقيه لا زالت الى الاولى راجيه وكافه اسعد رسول الله المهاجرين والانصاري وتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومي وهتم لمحمد شهنا احمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الغواسي قلوب القدائش فريد الدهري على الإدلاكي هتم الهتمين ابو يسعق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وادي الى الله شيخ ابراهيم مسدد جعلنا الله من اهل السرادي ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق يا زيال اهل الله من يوم هلكت الدنيا الى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا باهل المهدري وتعرف بنظرتي تاتي لنا بالزفري اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمه فمن الله yau muna zama na 245 wanda jiya mun ce zaman mu na ƙarshe ban ce haka ne go akan kalamullahi muke magana kalamullahi shin magana Allah in an ce kalamullahi ya za a yi in an ce kalamullahi wa kalamul abdi abin da kawai yanda mutum zai gane yanda Allah ya hada sunansa da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi shine kawai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullahi aka ce abu dai ne shine kawai amma ya abin yake ba wanda ya san shi kawai domin annabi muhammad shine ke fahimtar magana Allah shine shi kadai a cikin halittan Allah ba hada sunan Allah da sunan mala'iku ba ba hada sunan Allah da sunan wasu annabawa ba hada sunan Allah da sunan a'a la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah to babu wanda zai fahimci meye maganan Allah kalamullahi sai annabi muhammad shine kawai yanda mutum zai gane yanda abin yake to matakin zuhurin abin da zai bayyana sai bayyana bangaren in kalamu ne to da baki yake sai zamo shine Allah ya sanya yake magana akan halittar dan adam akan alsunatuhum walwanuhum alsunatuhum walwanuhum harshen su da launin su to harshen nan ya kasance ta wannan gurin ake fahimtar wani abu na maganan Allah ashe mutun yana daukan wani abu ne daga fahimtar manzalla manzalla shine ya fahimci Allah amma ba wanda yake fahimta to daga nan ne ake samu a sauko da surorin dukkan ka kawaidin mutun yaje da zai iya ganewa wanda ya iya ganewa ya gane wanda bai gane ba shikenan domin da harshe ake karatun alqurani shi yasa ashe qur'ani sunan shi qur'ani ko kuma sunan shi kalamu ka gani qur'ani sunan shi qur'ani ko sunan shi kalamu a'a sunne qur'ana qur'anan li'annahu yuqra'u ne an amince qur'ani da qur'ani dan ana karantawa ne to karantawan ana karanta maganan Allah ne kalamullahi ake karanta cha madlulatihi ne madlulat kalamullah ne madlul ne na kalamullah shine ake karantawa to alhamdulillah mun yi dogon magana akai matuka domin daga nan ne aka fitar da in haka ne to ai maganan Allah tun daga azal zuwa abad magana da yake to ya kuma maganan Allah wannan gurin a fadi aljanna nan ko a fadi wuta kaga kenan ya kamata a ce magana biyu kenan ya nan za a fadi bala'i nan za a fadi alheri kaga maganan ya zamo to kuma maganan Allah ɗaya ne to ya yake fahimta ba wanda yake fahimta sai annabi Muhammad saboda haka annabi Muhammad ne yake fitarwa to in haka ne to ya kuma in har haka ne ya za a yi ake fitar da magana tunda maganan Allah azalni azaliyun ne alqaimu bizati to tunda alqaimu bizati ne me yasa maganan mutane me yasa aka samu kowa mai zamo azalin mana ta abun guda biyu ne akwai bangaren azalul haq da azalul khaliqi azalna alhaqu da azalna alhaliqu shine a wannan azal wanda tuntuni aka samu wannan yake fitar da al'awamu mu ce adqaiq wa sa'at wal ayyam wal ashhur wal awam wal ahqab wad dahr misali domin zartuwan ne yake bambanta saboda kowane abu ana zartar da shi ne lokacin da ya zo amma na Allah ne Allah shi fi mu sani wa mal mukalamatu to menene ake kira mukalam alati yadda yi hal arifuna wanda arifai suke magana kan sami kaulin sanitu kajib sufiya ce naji wakilali an ce mu ka gani sanitu naji wakilali an ce mu inama haddaha fi hadal mahalli iyakanta wannan mahalli annal kalam alwarid ala rijali wannan magana wanda yake ake cewa naji ko an fada mu wanda sufaye suke da wansa fi hadal meydan a wannan fage annan nisbatu Allah nisban maganan daga Allah ne ta'ala nisbatul khaliqi ila al-khaliqi nisba ne na maganan Allah da al-hadiqu yayi wa halitta la nisbatul kalam ila al-mutakallim ba irin nisban magana ne zuwa ga mai magana ba wa man zanna min ar-rijal wanda ya zato annahu yasma'u kalam az-zati yana jin magana ne na zatin Allah kama sami'ahu Musa kamar yin maganan da Annabi Musa ya ji alaihi salam fadadalla ya bace wa farat alhaq ya bar gaskiya wa hasara ya hasara qala ta'ala domin ubangiji ya ce wa ma kana li basharin ayyukallimu wallahu illa wahya Allah bai kasance zai magana wa mutum ba ako wa ma kana li basharin ayyo kallimu wallahu Allah ya magana da shi illa wahayin sai dai wahayi kaga akwai ijabi kenan wa suratul kalam allazi talaqahu rijalu suran magana da mazaje suke gamuwa da shi inna ma huwa shi ya khaliqu Allah subhanahu wataala kalaman Allah ne yake halittar magana makasuwan ne lahibati amma Allah ya mata ado ya wace sutura da haiba wal azmati da buwaya wal jalal da tsoratar da jalala wal ir'adin da tsoratarwa wal ir'adin da tsawa a ciki wal irjafi da tsoratarwa kuma ya hata iful abdu an da'iratihi sai Allah ya kawar da mutun daga da'ir hinsinsa wastalbahu ana ananiyati sai a cire shi daga cikin ananiyarsa wa akali da akalinsa kama huwa fi surati ismai kalam zati kamar yanda dai zai ji magana irin na Allah biyasu ko summa samma baitan fi zati akwai wani gida samma baitan fi zati akwai wani gida a cikin jikinsa minal ladzati na jin dadi wasu ruri da farin ciki inna isma'il zalika la kalam a wannan gurin yake jin wannan magana biyas ta gurin da law udifa ila na'imil jannati da za a raba masa ni'iman aljanna la kana ma huwa na'iman da zai zamo tare da shi ko ta ni'ima kullu shay'in inna qawmi summa yalqa ilay ma yalqa sai a jefa musu abin da za a jefa musu fi hazal hal a wannan halin wa haza wannan misal ma ya kawo fi sima kalam zati shine abinda zai afku gare shi ne yadda yake jin maganar Allah. Fa yaqulu sai ce samitu kalamullahi, naji maganar Allah. Irin jin kina ya sha bamban da irin wancan, ba iri ɗaya bane. In an yi magana to wannan samma baitan fi zati min al-ladhati was-sururi, kaga bambancin abubuwan kina. Wakilali an ce mun wa qultu, sai na ce fazil mukalamatu, wannan mukalaman al-mutalaqatu wanda yake sake indal arifina wajen arifai, wara'a haza bayan wannan min al-amri, daga al-amri al-waqi mai abkuwa ma lahil zikirahu, wanda ba zai yi a ambace shi ba, wala yudhihi al-waqtu, ba ma lokacin magana, wa huwa qin lil akabiri, manya sun suna gamuwa da irin wannan, wala takallam fihi bi shay'in, ba wanda yake magana kansa da wani abu, wajibu katmuhu, wajibi ne mutum ya boye saboda sirrin Allah ne, lima darakahu, daga wanda ya riske shi, wal kalamul ladhi yasma'u fil waqti, maganar da kake jin sa a lokaci, gaibiyatu na buyensa, yasma'u wa yihi, mutum zai ji maganar wa yihi kuma zai kiyaye, fa iza sara anu, idan yayi sir yayi masa yana su a jikinsa, waraja ila shahidisi, ya dawo kankansa bayan ya suma, bayan ya zama magmur ko wajadal kalamu mahfuzan indahu, zai ji ya haddace maganar layin sahu ba zai mance ba. Farubama adaraka ma'anihi, wani lokacin kuma zai tafi ya bace a cikin hissinsa, sai dawo sai gane adarka ma'anihi, zai gane ya gane kaza da kaza, gurgudan ƙarfin mutum a cikin Allah, gurgudan yanda Allah yake ma mutum din haka. Uruba malan ya dirkuwa, zai iya yi wa ma bai riske ta ba, sai ya rajo fi haza, ana mayar da wannan ila sahibul waqti, ga mai lokacin, fa innahu wannan min al-ilmi bi haza, yana daga cikin ilimi da wannan fi gayatul ilmi, cikin riskam isa matuka, yuhadiru bi tafsiri wa tawili, in yazo ya bashi labari shi kuma zai gaya masa, yuhadiru bi tafsiri, zai bashi labarin tafsirin sa wa tawili tawilin sa. So, dokumun abunda adaki suma ilam kasani annahu law zaharat haqiqatul kalamul azali, da kalamul azali zai bayyana, hatta sami'a sami'u, har mai ji ya ji, lan mahaqal wujudu fi nazari, da dukkan samuwa zai kare fi nazari a ganin sa, ba zai ga komiwa, falam yabqa lahu wujudun aslan, samuwar za ta kasance babu, walau sautin walau suita sautin sautin alaihi wujudun, ko kuma sautin da yake da samuwa kullu bi aswati, da sautin sa, lama fahima min kalamihi ma'anan, da ba zai fahimci wani abu daga cikin maganarsa ba. Ka suratul nujumi, kaman wata ka suratul nujumi, kaman tauraruwa ne ma shamsi da rana, fa inna la zuhurun lin nujumi illa bi gaibati shamsi, ba a ganin taurari sai in ba rana, fa iza dalati shamsu, idan rana ta kudo, ta gadatin nujumu kullaha, dukkan taurari da su ba a ganin su, kuma suna nan asan ba inda suka tafi, amma ba za a gane ba, fa hiya mawjudatun min fi nafsiha, ita dai ta san tana nan, lakin sai dai la zuhur li wujudiha, ba yadda za ka yi ka ga taurariwa ma a shamsi, ga rana ba zai yi ba. Wa haka za suratul wujudi, to haka nan ake shafe suran samuwa ma asma'i kalamullahi wajen jin maganar Allah. Ila li sayyidina Musa alayhi salam an tambaye annabi Musa alayhi salatu wassalam kaifa kunta inda asma'i kalamullahi, ya kake ji lokacin da Allah yake maka magana? Qala muhabbiran an halihi, annabi Musa yana fadan yadda yake kansa, yace la shu'ura li Musa, a lokacin zai ji bayana la shu'ura li Musa bi Musa, Musa bai san shi Musa bane, Musa bai san shi Musa bane. Yuridu fi zalika, yana nufi da wannan al-kalam, wannan lokacin magana, la shu'ura lahu, ba sanin yana nan ko baya nan, gaba ɗaya baya nan sai bayan ya tafi yake dawowa. Fa hakaza kafitu sima'i kalamullahi, to haka nan jin maganar Allah yake. Baya yiwa ka san in Allah yana ba magana har ka ga kanka. Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana zaune a cikin wannan tsarin, sai Aisha ta zo jinsa tace assalamu alaik ya rasulullah, sai ya ce wa alaikum assalam, wani mukallim, waye mai magana? Sai tace Aisha, sai ce wa mal Aishatu, waye tace Aisha? Sai tace ibnatu siddiq, yar Abubakar siddiq, yace wa mas siddiqu, waye siddiqu? To wannan halin mukalama ne na magana da zati. Wa qawluhum inna man sami'a kalam Allah min ar-rijali, duk wanda yaji maganar Allah daga cikin mazaje, haraja ila halihi, ya fita zuwa ga halinsa, mahama sami'a kalam al-khaliq, duk lokacin da yaji maganar halitta, anta da jami'a ma fi jofi fayan, za bar duk abin da ke cikin jikinsa, sai an zai zama kaman inuwa ne kawai. Waramahu min shina'atin, za a jefa shi daga cikin shina kalamul bashari indahu, wa shinatu kalamul bashari, na maganan bawa indahu a wajensa. Wa in baqiya fi hadhal hal, idan yawan zuwa wannan halin baqiya hakaza abadan, ba zai dawo ba, ya tafi kenan. Walakin qalu, sai dai sun ce sahibu haza, ma'abucin wannan, takhallasahu min hadhil halati, ana fitar da shi daga wannan halin, ayya dakhul halawati salasata ayami. In ka ji, in ka samu mukalama na ubangiji, to za ka yi halawun kwana uku, daga nan ne duk maganar mutum za ka ji. Amma ba haka ba, in ka ji maganar da Allah yake maka na wannan mukalama, to ba za ka dawo ba sai ka yi azumin kwana uku, sai ka shiga lawa da kwana uku. La yasmu kalam ahadan, ba zai ji maganar kowa ba, duk maganar kowa zai yi baya ji baya fahimta. Wala yarahu, ba zai gani ba. Fa idha jawaza salasata ayamin, idan ya wuce kwana uku, haraja ila nasi la yadruhu shay'an, in ya fito wajen mutane, to maganar su zai ji maganar su yayi daidai. Amma in ba haka ba, ga cuta ga magani. Kuma cutan waraka. Kaulu da ya faɗa cikin wannan addu'a, a cikin wannan salatin, Allahul Mahfuz, me Allahul Mahfuz, ilam ka sani anna Allahul Mahfuz, shi Allahul Mahfuz huna huwa sayyidina Muhammadin, manzo Allah ne. Allahul Mahfuz shi ne sayyidina Rasulullah, saboda komiya yana rubuce a jikin shi ne, to shi ne Allahul Mahfuz. Kuma ai Allah yake, lianahu ajmalu ma fi haqaiqil ashiyai, shine mafi tattare abin da ke cikin abu, kowane abu ya zama na hakikarsa. Fakama anna Allahul Mahfuz, kamar Allahul Mahfuz ijma'at fi ulumul akwani, ai an tattare ilmul akwani, ai an ce wa min ulumika ilmul lawhu wal qalam, sai wancan sai suka ji ai dan zalaba gidaje ne shi wayanci wa min udunika ilmul lawal kana waya annabi Muhammad ya san ilmu Allah kenan to ilmin Allah wajen wa aka ba
ai
suna ganin kamar dukka ba da ilmin Allah ya cika da karamin to ai abinda suka zama jahilai ai abinda ai ilimin lalama lahu wa la batin bil ardi wa la zulmatin wa la radbin wa la yabisin la fi kitabin mubinin wannan shine wannan alisafi amma ilimin lahu al-mahfuz akwai ilimin akwai wa indahu ilim biyu ne akwai akwai na kudura akwai na lauhul mahfuz wannan kuma duk nassin qur'ani ya fada ni ne abin ya rike mu kawai amma ya rabbi akwai ilmul akwai lahul mahwi akwai lahul isbati akwai lahul mahwi akwai lahul isbati ashi kansa guda biyu din to shi kansa wannan shi kansa lahul mahfuz shi kansa ya kashi akai 313 shi lahu ba guda dai bane ba dai bane to dukkansa gabaki da ya ta'allaka bi sayyidina rasulullahi saboda duk wani abin da in dai Allah ya yi shi ne ya fito daga jikin annabi in dai Allah ne ya yi abu to daga jikin annabi ne to kuma lahuyin sa gai Allah yake yi annal lawul mahfuz itama tafi ulumul akwani ilmin kaunu min man sha'il alami illa nafi bisuri tun daga mafaran alam zuwa busa kawon tashin kiyama a hada biha jumlatan wa tafsila man dalla ilawul mahfuz ya kewaye jumlatan wa tafsila mimma daqa au jalla ko siriri ne ko mai kauri ne min jawahirin wai iradin jawhari ne ko ardu ne kazalika huwa haka nan manzo Allah ita ma tafi haqiqatul almuhammadiyya ya tattare a cikin haqiqansa muhammadiyya jami'al haqaiqil ulumil ilahiyya dukkan haqaiqo jami'ul ulumil ilahiyya wa tashbihu huna ana tashbih zane bil lawhil mahfuz da lawhul mahfuz yusamma inal mutakallimina an ambaci shi da lawhul mahfuz ne a wajen malaman kalamu tashbiha ta samu wa illa wannan tashbihi ne dan ta samu wa illa in ko ba haka fa sallallahu alaihi wasallam manzalla akbaru wa usu min lawhil mahfuz wannan inda mutakallimina ne amma in ba inda mutakallimina bane akbaru wa wasau min lawhil mahfuz yafi girman lawhul mahfuz yafi tausiri ga lawhul mahfuz bi abatin mudafatin da ninkin la daga yatu ulumin lawhi domin gayan ulumin lawhi masdar fi da abinda ka rubuta inna ma huwa min man shay'il alami illa nafi fi suri gaskiya ne shi daga farkon duniya ne zuwa karshen duniya fardan fardan daidai bila shuzuzu ba shazi wa amma ma wara zalika abinda ya kai tashin kiyama min awali yawmil kiyamati daga halin abinda zai faru ran tashin kiyama wa awali aljannati da abin da ya shafi mutanen aljanna wan nari da na wuta wa ma ya taqabu alaihim da abin da zai biyo baya mitiya min al-adwari nan daga dauri wal adwari da yanki min jami shuni da dukkan shani wal umuri da al'amari wal itibarati da itibari wal lawazim wal muqtabiyatu da abin da zai lazimi da abin da aka hukunta kullaha laysa fil lawhi min shay ba wani abu a cikin lauhul mahfuz illa murun qalilatin min sai kadan kuma da annabi ya sani shi kuma lauhul mahfuz ya tattare tashin kiyama daga manshe alalami ne illa nafit tasuri shi kuma Allah ya tsallaka nan shi ba manshe alalami illa nafit tasuri ba ai ba wani annabi a duniya wanda ya fadi ga abin da za yi ga abin da za yi aljanna annabi Muhammad ne shi kare ne ga abin da za yi 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 in aka shiga aljanna ga yanayin da za yi in an shiga wuta ga abin da za yi in an yi kaza duk abin da ya shafi harkar lahira kadan ne aka yi bayani amma duk ilimin kaga lauhul mahfuz annabi shine malamin malami ai wannan fulani ya ma kaza wani ya aikata kaza wa kaza mina ya amalin wani ya aikata daga aiki waje za ku fi jannati alhul sakamakon sa gidan aljanna ya dawama au jannatin na'imi ko ya dawama a cikin aljannan na'imi au jannatin ma'awa ko jannatul ma'a laufiya kaza wa kaza amma din samu lada kaza da kaza au fulanun ko kuma wani ya amulu kaza zai aiki yayi aiki kaza wa kaza min ashari daga kaza da kaza na shari mustaqarruhu mazauninsa fi darkis sani yana hawa na biyu na wuta au sadis ko na uku wa kaza haka bai wa qalilun wannan kankane ne bin nisbati li hawa li al jannati a bangaren ahli jannati wannare wala hawali yawmal qiyamati da abubuwan da ke faruwa ran ta shiyama wa ma huwa sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah bainahu jami'an fi haqiqatil muhammadiyya duk jami'an fi haqiqatil muhammadiyya yana cikin haqiqan muhammadiyya kullu ma hada bi ilmin lahi duk abinda Allah ya tari ilmin na wajen annabi min alazal ila alabad daga azal zuwa abad min ulumil makhluqati nan daga ilmin halitta bi asari ha gabaki da wa ma'rifati muqtadiyatiha da yadda za a hukunta walla wazimiya da abin da ke lazminta wa amma ma wara zalika abinda ke bayan wannan falahidu bi jami'i ilmin lahi muhidan aslan babu abin da yake waye bi jami'i ilmin lahi daga cikin ilmin Allah muhidan asali qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wala hidu da bi shay'in min ilmihi illa bima sha kaga ga gurin da ma abubuwan ashiba ma wa jumlatu ma fi lawhil mahfuz min al ulum jumlan abu da yake cikin lauhul mahfuz na daga ilimi salasami at ilmin wa sittuna ilman 360 ne 360 ne ne kullu ilmin fi kowanne a cikin sa salasami at wa sittuna ilman akwai 360 na ilimi a cikin sa kowanne daya daga cikin 300 wa jumlatu zalika jumlasa 100,000 ilman wa 30,000 ilman ilimi 100 ne da 30,000 ko haka ne ba 100,000 ilman ilimi 100 ne wa 30,000 30,000 ilimin tanqisi 400 ilman wanda ake ilimi na nakasu wanda ake cirewa nagu shi kuma 400 ilman ilimi 300 ne 400 ne fa hazi wannan ulumul akawani kullaha shine ilimin kaunu gaba daya a 130 yawa ilimin tanqisi wanda aka nakastar da shi to guda 400 ne a ciki kaga 130 da 300 ko da 30 shi kuma haka yake da 26 babu هي ألواه التبديلي كاغني شنو وانا اكي مسنية يقاو فيها تغييري وتبديلي ذاتي انشافي يمهو الله ما يشوى يثبت وعنده أم الكتاب شنو ابن الازنة كنه ما ناكاسا يمهو الله ما يشوى ويثبت لو المحفوظ كنا شنو شيكي كنه لو المحفوظ وعنده ilm al-kitab to wannan kuma shine na wajen ubangiji shine wallahi dole da ilimi shine
kuma me yawa
shine wa ma ummul kitab ka gani ko ummul kitab fala ya tabaddalu wala ya tagayyaru shi ba canza shi duk abin da yake nan daga nan ne ilmin lauhul mahfuz in ya dawo ilmin lauhul mahfuz shine tagayyuri da tabdili yake shigan sa yau za ce zaka mutu sai Allah ce ya fasa yau gobe yau kai talaka ne sai ya ce an fasa an maka aziki yau kana rashin lafiya sai ya ce an fasa an mai da kai lafiya saboda kokarin kokoro kanka dai Allah ya nayi wannan shine ake kiran sallahul mahwi shi ana shafewa shine yamullahu wa sha wazbit wa indahu to shine fa kullu ma fi waqi'un da abin da ke cikin ummul kitabu waqi'un la yatabaddal shi ba ya canza wa mahall hadhihi alwahi mahallin wannan lahu kullaha fi samai yana sama ne wa ru'yatul amatul auliyai sauran amma auliya lil alwahi malaman abin da suke gani a tabdil suna ganin na caccanzawa ne kawai ba kowani wali bane yake yi drakin ya gane wancan wa amma mul kitab shi ummul kitab falai falali illa al kabir sai manya daga cikin akabirul auliya sune suke idlaye a kansa ka gani kawai dai mutum ya gane abu alhamdulillah wallahi tallahi ana itlai akansa ana ganewa shine lauhul mahwi lauhul wayandahu ummul kitabu to ba kowa ne ba sai kadan daga cikin waliye ma suke idraki kaulu wa nuru sari alama mamdud ilimin da hasken sannan asari almamdudu wanda yake mai sarayani wanda yake da madadi ilam annan nuru sari almamdud shi hasken nan asari almamdudu wanda yake miƙwa ko wadaul ilahi wato ajiya ne na Ubangiji allazi anuhu wajidatul akawan, wanda da shi ne aka samu dukkan kauni. Wannan madadin nan fa asari al-mamdud, nuru sari al-mamdud, ma'anar sa fa annabi Muhammad ne. Alam tara ila rabbika, to wai maddan shine mamdud din, to me zillu ai annabi Muhammad ne. Kaifa alam tara ya rasulullahi, baka gani bane yadda nayi kamar haka ba, baka gani bane yadda nayi ya rasulullahi, kaifa madda zill, ya ko ina ka neme ka sai an same ni. Shine asari annan nura sari al-mamdud,
subhani ne takalilin
nan alam tara ila rabbika, shine alam tara ila rabbika kaifa madda zil, ya rasulullahi baka gani bane, ya duk gunda nake sai an ganka a gurin. Ana gane annabin ne a gurin, ba a gane wa, saboda ana ganin shi a inuwa, ai shi yasa ya fito bayi da inuwa, saboda siffan ilahu ne. Shi ne kawai jeli hawa kiriya, ka gani ko mafi girman ta ko min alazal ila labad, tun daga azal har abada, fala yatimmu li wujudi shay'in, babu abin da zai cika, li wujudi shay'in min al mawjudati, na daga cikin ka illa bi madadi min nurihi, ya fito sai madadin daga hasken sa ne, fa huwa nurul mutlaq, shine hasken nan mutlaki, sai babu kai. Wa nuru ha huna, shi hasken nan laisa huwa kama ya yufamu, ba yi irin yadda kake fahimta, annahu diyaul munabasidu, ba irin hasken da aka kunna shi haka ba, bal an-nuru hasken al-muradu bi huwa allazi yatimmu bil wujud, shine wanda dukkan kaun yake jikinsa, min lillahi ta'ala bila wasidatin, kuma daga wajen Allah ne zuwa ga halitta babu wasida. Wan nuru fil haqiqati, haske a cikin haqiqa, hol wujudul mutlaq, shine samuwa mutlaki, wal wujudul mutlaq, shi kuma samuwa mutlaki, la yutlaqu illa ala zatil muqaddasa, baya yiwa a same shi sai daga hadarin zatil muqaddasa, jallat wa taqaddasat, ta daukaka ta tsarkaka, wa kaunuhu mutlaqan, kasancewar ta mutlaki, la yatra alayhi taghayyur, babu wani canji, bi wajhi min wujuhin, ta kowani fuska, li anna wujudahu, domin samuwarsa, min zatihi li zatihi an zatihi bi zatihi, samuwarsa kenan. Laysa maddatin, shi ba madi bane, wala kayfiyatin, ba kuma kayfiya bane ta, wala an suratin ko ta sura, wa min huna, daga nan kana wajibul wujudi subhanahu wa ta'ala, yanda ubangiji ya zamo wajibul wujudi ne, kama anna zulmati, kama yanda zulmi duhu hakikatu hakikatu hiyal adamu wal mahdu, yanda haske ta zamo wajibul wujudi da wannan hasken, haka nan zulmi ta zamo kuma hi adamu wa mahdu tsantsa, fal wujudu kulluha, dukkan kaunu zulmatin duhu ne, min haythu annahu adam, saboda babu mahdan tsansa, la nuriyatu fi, babu haske ciki, ai lokacin halitta da Allah ya halitta, ai duhu ne gaba daya, farashallahu sai ubangiji ya yi haske, ai wannan hasken shi ne kaunu ta fito a ciki, to kaga ai mahdul adami, to sai nuru fa sai zamo ya, saboda haka shi manzo Allah ya fito min wujudin ila wujudin, ba min adami ila wujudin ba amma dukkan kaunu ka ya fito ne min adami ila wujudin shine hakikatin zulmati duhu ne gaba daya halitta wannan rashin na hasken wannan shine da aka wawwatsa duk wanda ya samu ya samu shine fito da wannan فالوجود كله ظلمة منها سوى أنه آدم لما حب لا نور يتفي وإنما وجوده ساموسا استمد من نوره كاغني يا سامو مدى ديني دقى حسكين صلى الله عليه وسلم وانه وجد دقى أنم محمد أكسامو ومنه تستوارا دقى جكين سأكسامو وبه كان دقى جكين سأكسانتي wa ma nuriyatu sallallahu alaihi wasallam amma shi haske na manzo Allah fala yuqalifi nurul mutlaq ba a ce masa nurul mutlaq kamar da nurul mutlaq na subhana wa ta'ala yake ba a cewa haka lana mustabidatu min nuri ya samu madadi ne daga hasken ubangiji lana huwal wujudul mutlaq ana ce masa wujudul mutlak ba nurul mutlak ba yana yanda bambanci kenan wujudul mutlak domin samuwa da mutlaki shine annabi Muhammadu amma ba nurul mutlak ba saboda nurul mutlak sai da rasulullah ai ubangiji ne ha Allah ke an tafi na yin dan tsaya na nuriya nuru sari yana dinsa ba ko nuru sari al-mamdud hakan da mai dan shi ma yana da nisa sai an shafi da rabi ya kakkasa shi ne alhamdulillah bari mu tsaya nan kawai nuru sari al-mamdud na
yanzu ne akai na 40 da 245
okay wancan da 44 ne okay na shiga wahamu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار الذي صلاة تمنى ولا زلع ولا أبدا زمنا ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكا وعين أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة